ilimi garkwar dan adam
san hakika ba da tangar da ba kalji marar ilimi abun rainawa himma da kwazo kokayen musyinku jama'a kiran mu nake bisa daje
masu sauraro barkamu da waraka barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkwar dan adam a kwanakin baya ne wata matashiya yan Najeriya mai kimanin shekaru 22 yar yankin Gulu Batsa dake karamar hukumar Lafai a jihar Niger ta zura daya a gasar rubutu da wata cibiya ta kasa da kasa dake kasar Tanzania mai suna Wangozi Institute ta shiryawa matasan Afirka tuni dai shugaban kasar Ghana Nana Akufo-Addo ya karama wannan matashiya a wani biki da aka yi a birnin Accra a gaban tsaffin shugabannin Najeriya biyu wato Goodluck Ebele Jonathan da Olusegun Obasanjo da ma tsohon shugaban kasar Tanzania Jakaya Kikwete bayan da wannan matashiya ta komo Najeriya wakilin mu Abuja Hassan Maina Kaina ya tattauna da wannan matashiya game da wannan gasa da ta yi nasara a kai
da farko menene cikakken sunanki
sunana Fa'iza Atu Muhammad
ko za ki yi wa masu sauraron mu nasarar da kika samu
last year na rubuta wani essay international essay competition ne from one organization a Tanzania sai suka tura min message suka ce to essay na was the best in all of Africa out of over 1000 da suka rubuta suka tura min so
kamar akan me kika rubuta shi wannan labarin
akan agricultural trade
kaman harkokin kasuwanci na ayyukan na aikin gona
eh
ke da mun a jami'a kin karanta darasin aikin gona ne
law na karanta
to amma me yaji hankalin ki kika yi wannan rubutu haka
okay to ni dama ina rubutu akwai problem and it needs solution so that was it for me
rubutun da kika yi menene abinda shi wannan rubutun insha'i nake kunsa kamar akan me kika fi mai da hankali a cikin rubutun naki
so for example masu noma suna da issues da sun gama noma at the end of the season because abincin da suka duk suka kwasa ya fara bacewa ba za su iya kai kasuwa ba motan kaiwa or in sun gama sayarwa kudin da suka samu is not even enough to yi noma next season or kamar mutanen da suke noma sai kaga an yi kidnapping insu so problems like that it was menene solutions for mutanen da suke irin aikin nan and then some of the solutions would be okay gwamnati has to step in and make sure that mutanen nan suna da kudin da za su iya aikin da suke yi da za su iya siyan fertilizer da za su iya siyan motoci da za su iya siyan su tractors saboda aikin ma ya zama easier
kaman su waɗanda suka tantance suka ce rubutun ki ya zo na ɗaya akwai wani lambar yabo ne ko kyautar da kika samu bayan wannan rubutu
a competition din an ba da prize for the best essay and by the prize na $2,000
idan muka duba yawancin yara mata na arewacin Najeriya ba su ma damu da karatun zamani ba balle har su ke shiga cikin irin wannan gasa kamar ke me ya ji hankalinki har kika yi wannan rubutu
so makaranta is a result of motivation da ka samu a gida dan gida are the people that started through cause su nuna maka cewa okay in kai makaranta ka sa ido akwai reward akwai benefit to tun da muke yara an sa mana okay in kai makaranta you need to be hard working you need to sa ido and if you do the reward at the end of it the reward of hard working ko yanzu after school da na gama da makaranta there's akwai ambition that I have to do well in my career I want to get to an international level get to a global level of success.
Ke kin yi karatun aikin lauya ne?
Eh.
Amma kuma ga cikin yin rubutu akan harkokin gona har ma kin samu zuwa na daya a Africa. Menene ya ji hankalinki akan sha'anin aikin gona bayan kuma ke lauya ce?
To topic din da suka bada ne masu aikin gona aikin da suke yi mutanen da suke cikin gwamnati laws and policies da suke badawa suna affecting masu noma. Aikin da mutane suke yi masu noma masu ko shara ko me da me duk laws na affecting also
karshe menene kiranki ga yara mata musamman daga arewacin Najeriya dangane da muhimmancin shiga irin waɗannan gasanni
to gaskiya zance kowa ya sa ido, kowa ya yi karatu, you need to read widely. Ba of course zaka sa ido a makaranta babba, aikin makaranta kawai zaka yi ba. Akwai websites da yawa, zaka ga opportunities, kaga okay akwai competitions, akwai fellowships, akwai workshops a Nigeria, outside Nigeria. Sai kaga a ce there is a grant, if you have this kind of experience you apply and then you get how many $1,000 in grants, akwai scholarships. So you need to look outside of what you are doing in school while you pay attention in school.
To barista mun gode da kyau kuma muna miki murna.
Mun gode.
Dangane da wannan nasara da wannan ɗaliba ko matashiya ta samu da tuni ƙwararru a ɓangaren ilimi irin su Professor MK Usman da ke zama tsohon daraktan cibiyar bincike da aikin gona da Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria suka fara tsokaci, inda ya ce nasarar Faiza abin alfahari ne ga Najeriya duk kuwa da yadda ake kukan taɓarɓarewar ilimi a Najeriya.
Na farko dai matsayin Najeriya, wannan na farko dai babban abin farin ciki ne da ita wannan suna Faiza Atu Muhammad da ta je ta shiga cikin wannan gasar rubuce-rubuce kan aikin harkar gona, wanda kuma duk akwai waɗanda suka zo su ma daga ƙasashe daban-daban cikin Afirka har su 1,150. Allah ya ba ita wannan Faiza nasara ta samu na farko, wato abin da ta rubuta ya zama to aka zaɓa ya zama to shi ne na farko. Wannan abu ne babban abubuwan farin ciki ne ƙwarai da gaske da kowane ɗan Najeriya, wanda yake Najeriya da wanda ke ƙasashen waje, musamman a yanda muke ganin cewa akwai matsaloli da yawa a cikin karatun jami'o'i da ake yi a nan Najeriya.
To masu sauraro, a nan ne kuma shirin namu na wannan mako zai daga aya a madadin abokin aiki na Hassan Maina Kaina da kuma jami'ar da ta bada umarnin shirin Julie Leather Tushen. Na ku Baban Yarjibirin ke cewa a huta lafiya sai wani makon.
Can hakika ba da can garɗa ba. Kalji marar ilimi abun rainawa, himma da ƙwazo ƙoƙarin mu shinku, jama'a kiranmu nake bisa dagewa,